More music at houseofsongs.com.
Rige da hannu ke kama, tabbas ni na ga alama. Soyayya ni dake yanzu ne fa za mu soma. Ina ce ina son ki ba wasa, zancen zuciya. Nazo ni yanzu in furta ta hasadin kauna. Kin biji ni har da hanta ta, in kin lura a san ki na zama mai hauka. Kece tawa in ban ganki ba kuka, baby kuka in ban ganki ba kuka. Sai kuka in ban ganki ba kuka, baby kuka in ban ganki ba kuka. Oh kuka yarinya mai dadabi, kyakkyawa ta gari. Muryanki akwai zaki tamkar naman nan tantafashi. Zuciyata na baki gata, zori keta in nuna niki kauna. Babu bambanci wata da zara, in zada zohira ki saman atamfa. In ban ganki ba kuka, oh kuka, in ban ganki ba kuka, baby kuka, in ban ganki ba kuka. Oh kuka, wallahi tallahi kuka, oh kuka, ke zaki share min kuka. Baby kuka, ke zaki debe min kewa, oh kewa, in ban ganki ba kuka. Oh kuka, in ban ganki ba kuka, oh kuka, in ban ganki ba kuka. Baby kuka, in ban ganki ba kuka, baby kuka, in ban ganki ba kuka. Baby kuka, wallahi tallahi kuka, oh kuka, in ban ganki ba kuka.